da farko dai ƴan bindigan sun yi yunkurin ganin sun shiga gidan malaman addinin Kristan ne dake fadan kamantan a kudancin jihar Kaduna amma bayan abin ya ci tira kuma suka kalkanci manyan malaman addinin Kristan dake cikin gidan sun riga sun fita sai suka cinnawa gidan wuta wanda wannan kuma shi yayin sanadin daukar ran mutum guda kuma tunuma rundunar ƴan sandan jihar Kaduna ta tabbatar da wannan hari da ƴan bindigan suka kai sai dai kuma ta ce ta dauki matakin gaggawa inji mukaddashin mai magana da yawun rundunar ƴan sandan jihar Kaduna ASP Mansur Hassan
a yanzu haka ganin irin salon da abubuwan yake faruwa gashi an kai masallaci gashi ana kaiwa limaman cocika to wannan ya sanya yanzu haka ci mai girma commissioner ƴan sanda na jihar Kaduna ya kafa committee na musamman wanda suke bincike su tabbatar da su wane ne suka akatar da wannan abu sannan kuma menene mission nan insha Allah ko su wane ne in Allah da Allah zai ba mu nasara mu kamo su
labari rin kai wannan sabon hari da tsallake rijiya da baya da manyan malaman addinin Kristan suka kai kafin a kone gidan nasu dai ya jawo hankalin kungiyar Kristoci ta jihar Kaduna wanda shugaban kungiyar Rabaran Joseph John Hayab ya ce wannan hari yana da ban tsoro
yan bindiga sun shigo gidan da fadodi suke zama to Allah ya sa da fada da mataimakin fada sun fita da basu same su ba sai suka cinnawa gidan wuta amma akwai ni dalibi wanda yake makarantar horaswa na fada ya zo yana kaman attachment a gurin to wutan nan ya kone gidan ya kuma kone wannan dalibin kurmus to wannan abun ya zama mana da bakin ciki da damuwa sosai domin a tunanin mu kaman an fara fita lokacin da ake sace mutane da kuma kashe-kashe sai gashi mun dawo makon da ya wuce an bayyana mana yadda yan bindiga sun je wata masallaci sun harbe mabiya to gashi kuma sun zo wata coci to kira muke wa gwamnati da cewa a tashi maganan tsaro fa ba maganan wasa bane wadannan yan bindiga suna da wadin yanzu zai zama da wahala fiye da diya gashi ana yinwa a kasa gashi ana wahala a kasa kuma a dawa a cigaba da shanin tsaro to babu mai dadi bane
dama dai a ranar Alhamis ne rundunar ƴan sandan jihar Kaduna ta gurfanar da wasu ƴan bindiga guda 13 da kuma wasu guda 4 da tace an halaka su sai gashi kuma a daren wannan rana ta Alhamis an samu wannan sabon hari a gidan malaman addinin Kristan dake fada kamantan a kudancin jihar Kaduna wanda wannan kuma shi yasa ASP Mansur Hassan yace rundunar ƴan sandan yanzu ta zage dantse matuka
idan aka kula cewa tun daga dan wata uku da Allah ya sanya shi mai girma commissioner ƴan sanda ya zama CP na Kaduna an samu ci gaba sosai ta hanyar dakile miyagun laifuka a jihar Kaduna wannan ya hada da banditry in ka kula da hanyar Abuja Kaduna wanda da mutane ba ma su yabi
ko akwai wata alaka da kuka gano tsakanin waɗanda kuka kama ƴan bindigan nan da kuma kila wannan abubuwan da ke faruwa yanzu
Allah ikanin gaskiya kaga sai bayan mun gurfanar da su ne to shine sai waɗannan abubuwan suke faruwa waɗanda muka kama din nan zaka ga manyan su wanda muka kama waɗanda suna alaka da jihohin nan na kusa da mu
jihar Kaduna dai na cikin jihohin arewa maso yammacin Najeriya da suka dinga fama da hararen ƴan bindigan da suka hana kowa sukuni musamman ma dai a shekarar bara sai dai kuma duk da samun saukin waɗannan harare a farko-farkon wannan shekara yanzu an fara samun rahoton hararen JPJP a wasu sassa. Isa Lol Ikara, murar Amurka daga Kaduna a Najeriya.